من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau 14 ne a 15 ko 15 ga watan sha'ban bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da 14 ga watan 2 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na sunan Abi Dawud daga wannan masallaci mai albarka masallacin miyati dake nan unguwar Bolari nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 76 haka ne ko cikin kitabu tahara a ƙarshen hadisi na 195 da amma saboda su dalilai zamu maimaita wannan hadisin sannan sai mu ci gaba insha Allah kafin haka akwai tambayoyi da zan so na amsa su gaba daya tunda yau zai zama karatun mu na ƙarshe sai bayan kuma sallan azumi insha Allah a mai tambaya na farko yana cewar dangane da abin da ya shafi a ayyukan ibada cikin watan Ramadan kaman sadaka ko makamancin haka shin da gaske ne ana ninnin kaladan su fiye da yin wani watan da ba Ramadan ba misali kaman a yanzu cikin Sha'ban idan kai wani aiki ya zaman kai irin shi a cikin Ramadan ya zama ladan yafi yawa a cikin Ramadan san ko kun fahimci bayanin ba yawa to abinda malami suka ce babban malamin nan Salihul Munajjid na kasar Suriya mazaunin Saudi Arabia yake cewa dangane da abin da ya shafi ninnin kaladan ayyuka na ibada a Makka ko a Madina ko kuma a cikin Ramadan babu sabani tsakanin malamai cewa ladan yana karuwa ana ninnin kalada saboda darajar lokaci ko kuma wuri idan an ce wuri shine Makka Madina ina fata an gane ba bambancin lada tsakanin sallan Gombe da na Kano ko da na Dubai ina fata an gane duk ladan ɗaya ne ko da na Riyadh a ƙasar Saudi Arabia makanta iya Makka Madina ne ake magana kar ka dauka ƙasar Saudiya gaba ɗaya ake magana to wannan babu sabani haka lokaci kamar watan Ramadan da kwanaki 10 farko na watan Zulhijja yace babu sabani game da wannan challenge ana ninnin kalada wannan shine fatawan da dama daga cikin in ka duba littattafai idan shi ya ce malai khilafa babu sabani akan wannan magana akwai ibn Rajab al-Hanbali a cikin Taiful Ma'arif ya kawo maganganun salaf game da tabbatar da wannan maganan a cikin akwai Ibrahim an-Nakhai sannan akwai irin su ibn Abid Dunya a cikin Fadailu Ramadan shi ma ya kawo irin waɗannan maganganu haka Nasiru Sa'adi cikin tafsirin shi ma ya kawo irin waɗannan maganganu a dangane da ana ninnin kalada inda malamai ko suke da sabani shine shin aikin zunubi ma ana ninninka menene zunubin shi to na akwai sabani wurin malamai wasu daga cikin malamai suna ga duk lokaci ko wuri da ake ninnin kalada to aka zunubi ma ana ninninka shi wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud daga cikin sahabbai amma wasu malami suna da ra'ayi akasin haka kun fahimci wannan abin da kai wancan na farkon babu sabani akai amma na biyu na akwai sabani wallahu ta'ala a'la wa a'lam to sai tambaya na biyu yana magana shin da gaske ne wai bayan rasul manzon Allah alaihi salatu wasalam babu wanda ya taimaki musulunci kamar sayyidina Umar to wannan tambayar gaskiya ire-iren waɗannan maganganun suna neman dalilai da yasa aka faɗe su. A fahimtar ma dai misali ahlus sunna, babu wanda ya taimaki musulunci aka masa sayyidina Abubakar As-Siddiq, dan shine ya yaki waɗanda suka yi ridda, ya fuskanci barazana fiye da kowa. Shi annabi na rasuwa alaihi salatu wassalam, akwai waɗanda suka ce shikenan ai tun annabi ya rasu musulunci ya ƙare, ƙauyawa da jahilai sun shiga musuluncin ba su yi ilimi ba, musulunci bai samu tamkini a zuciyarsu ba, shikenan suka ce su sun bar musulunci. Waɗansu suka ce a za su shiga ba da sallah, amma dai zakka ba za su bayar ba. Ai annabi ake ba zakka ya raba ta, annabin ya rasu su ba za su ba kowa ba. Ta kaga wannan ƙalubale ne sayyidina Abubakar ya samu. Ga kuma irin waɗanda suka fito ba suka dinga su ma annabawa ne, irin su Musailamatul Kazzab, yace ai shi ma annabi ne. To kaga ƙalubalen da ya samu na dawo da waɗannan cikin musulunci da yaƙan Rum, daular Rum da sayyidina Abubakar ya yi, da kuma hada Qur'ani da aka yi a lokacin shi a wuri guda, duk waɗannan ababe ne waɗanda ba za su lissafu ba. Sayyidina Umar shi ma ya yi nashi, an gane ku, amma ka ce wane ya fi wane taimakon musulunci kaza kaza, wannan ba abun ma da za a tattauna shi bane ba. Sahabbai aqidan ahlus sunna duk yan aljanna ne, ina fata an gane babu sabani tsakanin ahlus sunna kan wannan. Sannan a cikin su kuma da Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu sun fi kowa, kowa sai dai biyo bayan su, wannan ma babu sabani akan wannan abu. Ina ga mutum ya tsaya akan wannan ya fi ta tambayan waye ya fi wane waye ya fi wane, in ba da dalili. Sahabbai aji aji ne an yadda, amma gaba ɗayan su din radiyallahu anhum wa radu'an da nassin Qur'ani, Allah kara musu yarda. Sai tambaya ta kusa da ta ƙarshe, wanda yake ce ayi nasiha ga masu kwana suna sallar nisfu Sha'ban. Zan ji an kwana ana sallah masallatai da yawa da addu'o'i akan wasu hana mutane bacci, kamar yadda ya ce fa ba ni nake faɗa ba, ko fahimci abin. To idan ka ce masu nisfu Sha'ban sun hana mutane bacci, ko masu maulidi sun sa speaker a unguwa sun hana mutane bacci, masu sallar tahajjud ba, ko ba ku gane kan maganan ba? Idan wancan laifi ne, shi ma wannan laifi ne. Yalla ba ku taɓa jin wannan maganan ba ko? Galibi gaskiya ne ba maso. Haramun ne dan zaka yi wata ibadan ka ta nafila ka hana mutane anguwa bacci, wannan bai halatta ba. Duk wata ibada da zaka yi ta nafila ka yi ta shafa. Amma akwai waɗanda na farko ma ba musulmai bane ba, ko suna da haƙƙin su yi bacci, yan ƙasa ne, gidajensu ne, garinsu ne, kuma har a musulunci haka abin yake. Akwai mata waɗanda ma ba sa sallah suna so su yi bacci, su ma ka hana su bacci, su sallan mata sauka a kansu, suna cikin kwanakin da ba sa sallah. Akwai yara ƙanana da kowane ibada ma bai hau kansu ba, su ma ka dame su da ƙarin sifika. Akwai marasa lafiya, su ma suna so su yi bacci. Ina fata an gane. Akwai tsofaffin da ma ba sa azumi, kuma Allah ce kar su yi azumi, ya sauke musu, su ma ka hana su bacci. Kun fahimci wannan abin da kyau? Idan ka duba fatawan manya-manyan malamai, su Imam Al-Albani, su Allama Ibn Baz, su Ibn Al-Uthaymeen, duk sun yi fatawan bai halatta ba ka sa speaker ka hana mutane anguwa bacci, kawai dan za ka yi karatun Qur'ani ko za ka yi wata sallar nafila. Kuna ta girgiza kai. Inda ana maganar laifin musulmi da kun yi kabbara. Amma tun da namu ne kowa ya yi shiru. Wallahi tallahi wannan shine abin da ya tabbata a musulunci. Sabanin wannan dusan zuciya ne kawai. Allahumma amin. To mu kullun sai da faɗi laifin yan dariƙa, mu ba za a faɗi namu ba. Wannan zalunci ne ai. Ai kullun a faɗa ma laifin ka ka gyara, yafi a faɗa maka laifin wani. Ina ruwan ka ma da laifin shi. Kai ka ji laifin ka ka gyara, shine musulunci. Kun fahimci wannan abin da kyau? To abin da yake fatawa kungantacciya, ka duba duk fatawun manya-manyan malamai. Sheikh Suleiman Rahili babban malami ne, shine limamin masallacin Quba na yanzu haka a Madina. Ina ga shekara biyu da ya wuce na ga an yi hira da shi akan wannan matsalan a wani gidan TV, akan cewa a Saudi Arabia sun hana kunna speakers da suke bada abu sauti a waje in za a yi sallah, yayin da iya cikin masallaci. in za a kiran sallah a kira ko ina aji, amma in za a yi sallah iya cikin masallacin shafa. Sai aka tambaye shi, yace ta annan shine abin da ke rubuce a littafai, tasifi ku da yake damu mutane, wannan ba musulunci bane ba. Kun gane wannan abin da kyau? Kuma lokacin da muka je Misra haka ma muka samu ake a lokaci, in an kira sallah za a yi sallah, dama wayarin guda biyu suke, akwai na iya cikin masallaci akwai na waje, to in aka kira sallah sai a kashe na wajen, in za a yi sallah waɗanda suke cikin masallaci su abin ya shafa. Kun fahimci wannan abin da kyau? To haƙiƙatul amri shine ya kamata mu gyara. Allah ya ji gan Dr. Ahmad Biyuke sama da shekara 25 yana magana kan wannan abin, yace ana sallan tahajjud din ma na wasu suna shiga wasu. Kun gane ko? Can masallacin sun kure mai, can masallacin sun kure nasu, can ma sun kure. Shi ake ce fauda da larabci, hayaniya kawai, amma tsarin da ka kalla ba shari'a bane, ba san zuciya ne, kowa so yake aje sautin shi, shi ana ramma ne. Wallahi dole sai mun gyara, ana yin abin ne dan Allah ba da a burge wani ba. To yanda masu yin musaffa, masu makarantar allo, su ma suke sa speaker su kwana suna saukan Qur'ani, su hana mutane anguwa bacci, da masu maulidi, haka kuma masu sallan tahajjud ko ahlus sunna, duk abin iri ɗaya ne, ba wanda yake kan daidai. Allahumma amin. Allah ba mu ikon gyarawa, kuskure ce kowa na yi. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allahumma amin. Sai abu na ƙarshe wanda ya bi ni bashi a karatunmu na tafsiri, dama na ce za amsa a nan, tambaya ce game da Ibn Taymiyyah Allah mishi rahama da Imam al-Qadhi Iyad. Kun tuna ku? Yawwa. Abin da ya faru shine al-Qadhi Iyad Allah mishi rahama ya girma Ibn Taymiyyah girman ma nesa, ina fata an gane, dan ya rasu da wajen shekara 150 da wani abu kafin a haifi Ibn Taymiyyah. Shekara 127, afwan, ya rasu da shekara 127 kafin aka haifi Ibn Taymiyyah. Shi Imam al-Qadhi Ibn Musa Ibn Iyad an haife shi hijira tana da shekara 476, ya rasu hijira tana da shekara 544. Ina fata an gane. Shi kuma Ibn Taymiyyah an haife shi ne hijira tana da shekara 661, ya rasu hijira kuma tana da shekara 728, ran 20 ga watan Zulqa'ada. Ina fata an fahimci abin da ke a takaice dai. Al-Qadhi Iyad ya girbi Ibn Taymiyyah da ne lissafi da shekara 127. Allah ta'ala ya musu rahama gaba ɗayan su. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ina kai tsaye za mu shiga cikin karatun hadisi insha Allah. Babu tashdidi fi zalika. Wancan satin muna magana game da abin da ya shafi ƙarshen hadisan da suke magana game da hukuncin in aka ci abu ayi alwala. To wannan babi shi muka karanta a ƙarshe, kuma muka karanta shi cikin minti 5, muka karanta shi da sauri, to akwai kalman da ba daidai na fassara ta ba, sai da na koma na kunna karatun na saurara. Babu tashdidi fi zalik. Qala haddathana musaddadun qala haddathana yahya an shu'ba qala haddathani abubakar bin habsin an al-azri an abi hurayra taqala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama al-wudu'u mimma amdajat an-nar. Wannan kalma al-wudu'u din zaka khabar ne amma bi ma'na al-amr, ma'ana shi tawaddu'u mimma amdajat an-nar. Qala haddathana muslim bin ibrahim قال حدثنا عبان عن يحيى يعني بن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه يتي سفيان بن سعيد بن المغيرة يا باشي لاباري انه دخل على ام حبيبة يا شغوري ام حبيبة فسقته قدها من سويكين سيتشاير دشي قدها شيني كمان قانوني لأكي زبا بن شاتي wanda zai ishe mutum biyu ko uku. Min sawikin na sawik, sawik ya na fassara shi wancan satin, wa zai tuna ka sumi ko ba sumi bane ba. Shi sawik ana yin shi ne yadda ka san custard, ina fata an gane ana samun garin sha'ir wasan sha'ir anan na a alkama da ban sha'ir da ba yadda ka san kamaci da a samu garin alkama bari a bada misali kawai a sai a nika shi to yanda ake kwaba kosta kaka shi ma ake yin shi ina fata an gane to wancan satin na fassara shi da ainihin tsumi na fassara ina sauri to dama duk karatun kullun sai na saurare shi gaba daya kullun in ne karatun kuma in na koma gida sai na kunna na ji saboda amanan ilimi ina fata an gane to sai nace wani na fassara wannan abun kuwa nake ma tambayan kaina to kalmar sawiq ba tsumi bane ba kaman kostak abun yake ana ainihin iba da cokali ana sha to da ta bashi wannan abun ya sha fada'a bi ma'in sai yasa aka kawo masa ruwa fatamadmada sai kurkure bakin shi faqala sai tace yabna ukhti a wata ruwaya kuma yabna akhi ya dan yar uwata ko ya dan dan uwana ala tawaddu shin ba za kai alwala ba inna annabiyya alayhi salatu wassalamu qala tace annabiya ce tawaddu mimma ghayyarat an-nar ku yi alwala dangane da duk abin da wuta ya canza aw qala mimma masatin naru ko abin da wuta ya shafa qala abu daud fi hadith az-zuhri ibn akhi to wannan shine karshen abin da imamu abu daud ya kawo abin da naso na karanta ranan dan mu tattara maganganun gaba daya shine malami suka ce da hadisan da annabi ta saki alwala in aka ci naman rakumi da hadisan da malami sahabbai suka ce karshen rayuwar annabi ya dena alwala duk abin da wuta ya dafa shi ba a saki alwala an gane ko to shine anan sai malam ya ce wallazi tatma'innu bihi qulub abinda zuciya zai nutsu da shi ma hakal baihaqi abinda baihaqi ya hakaito an usman ad-darimi daga usman ad-darimi annahu lam mukhtalafa ahadith al-bab da akai sabani game da hadisan in ka tattara su gaba daya wadancan sun ce a saki alwala wadannan sun ce kar a saki sai ya ce walam yatabayyana rajih minha ba iya rinjayar da wanne yafi ba yace nazarna ila ma amila bihi al-khulafa'ur rashidun sai muka kalli abinda sayyidina abubakar da umar da usman da ali suka yi aiki da shi kun san na ga muku rannan duk inda aka yi sabani inda aka ce maga inda waɗannan dattawan suke su hudu to ka bi wannan wurin dan akwai malaman da suna ganin maganan abubakar da umar da usman da ali inda suka hada kai akan wata matsala suka ce wannan ita ce fahimtar su to duk wanda ya saba musu ma yana kan kuskure ina fata an gane saboda suna da ainihin kaman certificate daga wurin annabi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ina fata an gane kaman na hore ku da ku yi riko da sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu guda hudu sune waɗannan guda hudu to sai aka ce inda su suka ittifaki kan wani abu to kawai ka bi su to fahimtar waɗannan sahabban guda hudu shine duk abin da wuta ya dafa ba a sake mishi alwala suna ga wancan hadisin ainihin an yi aiki da shine a farkon lamari amma akwai malaman da irin su Ahmad Shakir su suke ganin cewar suka koma wasu malamai suna da wata dabara da suke da shi idan aka yi sabani kan waɗansu matsaloli sai su koma kan qawaid da usulu Imam Al-Albani yana da irin wannan abu Allah mishi rahama sai suka ce waɗannan hadisan hadisai ne waɗanda suke am wancan hadisan kuma na naman rakumi hadisi ne khas ina fata an gane sai suka ce to ana gabatar da khas ne akan am to aka ce wannan kaidan ta fito usulu lokacin sahabbai ma babu ita yasa Abubakar as-Siddiq bai san wannan kaidan ta ku ba ko kuma izanto a su ne nasun daide shi yasa akan wannan din za a tafi ala ayi halin mafi yawan malamai sun saba wannan ra'ayi shine sai malam yace wartada bihin bi hadhan nawawi imamu an-nawawi duk da yana ganin cewa a cikin sharh muslim wancan dalilin yafi karfi amma da yazo cikin sharhul muhazzab sai rinjaye da wannan magana yace kai yana gafa abinda Abubakar da Umar da Usman da Ali suke kai ya kamata a yi wannan shine wartaba bihin nawawi wa rawat tabarani fi musnad ash-shamiyyin imam at-tabarani ya rawaito a cikin musnad ash-shamiyyin min tariq usman bin amir qala yace ra'aytu ababakari wa umara wa usman akalu mimma masat an-nar wa lam yatawaddau yace yaga abubakar da umar da usman sun ci abinda wuta ta dafa ba su saki alwala ba wata riwaya daban kuma ta ahmad ibn hanbal a cikin musnad daga jabir da abdullahi kale yace akaltu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na ci abinci tare da annabi wa ma abi bakr da umar da abubakar da umar khubzan wa lahman nama da ainihi biredi fa sallu wa lam yatawaddau suka yi sallah ba su saki alwala ba a karkashin wannan shine imam abu hanifa da imam shafi'i da imam malik suka tafi akan cewa ba a saki alwala dan an ci kowane irin nama amma imam ahmad ibn hanbal shi yana ganin cewa in an ci naman raquli za a saki alwala amma jamaahiru tabi'in tabi'ai kusan gaba ɗayan su ba sa kan wannan ra'ayi ina fata an gane wallahu ta'ala ala wa alam allahum babu wudu'i min al-laban babun da ke magana akan idan aka sha nono za a yi alwala to kalmar al-wudu'u a irin wannan babin ba alwala na shari'a ake nufi ba shine kurkure baki ina fata an gane dan kalmar alwala tana da ma'ana guda uku a larabci akwai alwala ash-shar'iyya wacce ake fara daga wanke hannu har zuwa wanke kafa ita ce alwala sananniya sannan wanke hannu in za a ci abinci ana kiran shi da al-wudu'u ya zo a cikin hadisi sannan in an ci baki a kurkure in an ci abinci a kurkure baki shi ma ana kiran shi da al-wudu'u ina fata an gane duka ukun nan kowanne akwai hadisi akan shi to anan da aka ce babin da ke magana kan alwala in aka sha nono ana nufin al-madmadatu kurkuran baki qala haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana laysu ibn sa'id kenan ko bin sa'ad afwan al-misri an uqayl daga uqayl ibn khalid an az-zuhri daga imam az-zuhri an ubaydillah bin abdullah daga ubaydillah bin abdullah an ibn abbas daga abdullah dan abbas shine ubaydillah jika ne wurin abdullah dan mas'ud ina fata an gane abdullah bin mas'ud yana da dan uwa sunan shi utuba utuba ibn mas'ud na manta shi da abdullah uwa ne ne babba amma uwa dai uwa ne suke to shi utuba shine kakan wannan ina fata an gane to shi kuma utuba din kaga dan uwa ne ga abdullah dan mas'ud to shine ubaydullah din yana cikin manyan malaman madina guda bakwai mun fadin su a farkon fara katal abu dawud wa zai kawo su malan zakai kawo ya kace fuqahaul madina mutum bakwai ne malaman madina haka ake kiran su ko fuqahaus sab'a manyan malaman fiqh guda bakwai arama baka rubuta su ba su bakwai ne mun fadin su ya kai sau biyu ina ga zan ƙara fadan na uku yau an gane ko rike su yana da amfani wata ran sai a jefa maka su kaje muqabala an gane to waɗannan malamai guda bakwai din daga cikin su akwai ubaydullah shine wannan ubaydullah bin abdullah ga ciya wannan rubutawa akwai urwatu bin zubair kenan akwai qasim bin muhammad shi jikan sayyidina abubakar ne an gane ko qasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq akwai sa'id shine sa'id bin musayyib wanda akwai sunan shi a cikin qawaidi ma ko akhirul mutaqaddimina akwai abubakar bin abdurrahman akwai suleiman bin yasar shi dan uwa ne ga ata bin yasar uwa dai uwa suke da ata ibn yasar suleiman ibn yasar akwai kharijatu bin zaid bin thabit shi dan zaid dan thabit ne baban shi babban al-ramma ne kuma shine ya ciya man komiti na tattara qur'ani lokacin mulkin sayyidina abubakar as-siddiq shi aka bawa ciya man na tattara qur'ani to waɗannan sune guda bakwai ina fata an gane su bakwai wanda wani ya kawo su a cikin baiti yace idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat an al ilmi kharija fa qulhu ubaydullah urwatu qasim sa'id abubakar suleiman kharija. An gane ku? Waɗannan guda bakwai din su ne suka fi kowa ilimin fiqh cikin tabi'ai. To akwai kuma a cikin sahabbai kuma su bakwai ne su ma masu fatawa na cikin sahabbai, sayyidina Umar, sayyidina Ali, sannan akwai sayyidina Abdullahi dan Mas'ud, akwai nana Aisha, akwai Zaid bin Sabit, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Umar. Waɗannan su ne masu fatawa na cikin sahabbai. Ubaydullah daga Ibn Abbas ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama shariba labanan, yace annabi ya sha nono, fada'a bima'in sai sa aka kawo masa ruwa bayan ya gama, fatamadmada sai kurkure bakin shi, sun makala sai yace inna lahu dasaman, yace ai nonon yana da maiko. An gane ko? Kaga kalman alwudu da aka faɗa a farkon babin ana nufin kurkuren baki. Da annabi ya sha nono sai yace a kawo masa ruwa, fatamadmada sai kurkure bakin shi, sun makala sannan sai yace inna lahu dasaman, nonon yana da maiko. Babu rukhsati fi zalik, babin da ke magana akan rangome idan an sha nono ba sai an kurkure baki ba. Wancan ya nuna mustahabi ne kenan ko? Ba wajibi bane ba. Dama aka samu ababe guda biyu suka zo, ɗaya ya ce ayi, ɗaya ya ce ba sai an yi ba, to wanda ya ce ayi sai kuma mustahabi. Kun fahimci wannan abin da kyau? قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن الأغرى عن أبي هريرة قال رسول الله أبا شنك كرنت أبا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبو شيبة ما لم كتب الستة ثم كد حديثه عند ابن الترمذي عن زيد بن الحباب دغ زيد بن حباب shi kuma Imam al-Bukhari ya fidda hadisi a cikin juzul qira'a, sannan sauran guda biyar duk sun fidda hadisin shi. An Mutai bin Rashid, wannan Mutai bin Rashid Abu Dawud kadai rawaito hadisin shi. An gane ko? Shi yasa su Imam Suyuti ma suka ce wannan hadisin da'ifi ne, bai inganta ba, amma maganar nasu ita ma da'ifi ya ce kuma hadisin ya inganta. An Tawbatul Anbari, daga Tawbatul Anbari annahu shawlan tawbatul anbari at-tirmizi da ibn majah ba su fidda hadisin shi ba, amma da bukhari da muslim da abu dawud da an-nasa'i duk sun fidda hadisin shi. Tawbatul anbari annahu sami'a anas ibn malik, ya ji anas dan malik ya kulu yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, haqiqa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama shariba labanan, ya sha nono, falam yumad min bai kurkuren baki ba, walam yatawadda bai saki alwala ba, wa salla kuma yayi salla. To kaga in kaka hada hadisin wannan da wancan ya nuna me? Kurkuren baki musahabi ne. To wannan ya shafi kowane irin abinci, duk abincin da kace dan zaka yi salla kai kurkuren baki musahabi ne. Idan baka kurkure bakin ba sallan ka tayi, koda kana cikin cin abincin ka ajiye ka tashi ka shiga masallaci, ana ta da iqama kana taunawa har ka gama. An gane ko? Ka gama kafin kai ka bara har ma sallan ka tayi. Kun fahimci abin da kyau? Abinda ba so ka ci abincin kana cikin sallah, amma kurkuren bakin mustahabi ne, ba wajibi bane ba. Qala Zaidun, Zaid yace shine Zaid ibn al-Hubab, dallani Shu'batu, Shu'batu ibn al-Hajjaj, shi ya nuna mini ko ya shiryar da ni ala hadha shaykh zuwa ga wannan shehun. Ku koma farkon hadisin za ku fahimci wannan jumlan da take nan wurin. Da aka ce haddathana Usman ibn Abi Shayba an Zaid ibn al-Hubab, to shine kala Zaidun anan wurin, shi wancan Zaidun ake nufi. To da yace dallame Shu'batu ala hadha shaykh, Shu'ba ya nuna ni wannan shaykh din, yana nufin Mutai ibn Rashid. Kun fahimci abin da kyau? Wanda yake gaban nashi Mutai ibn Rashid yace ai Shu'ba shi ya nuna min, yace je ka karbo hadisi a wurin wannan. to sai imamu Suyuti da suka ce hadisin da'ifi ne saboda shi Mutai ibn Rashid suka ce ghairu ma'ruf ba san shi ba ya zama majhulul ayn ba majhulul hali ba to sai suka ce amma shi Zaidu da ya karbo hadisi a gunshi ya ce imamu Shu'ba shi yace je ya karbo hadisi wurin wancan to wannan ya nuna cewa shi Shu'ba baya karban hadisi sai wurin mutumin da yake suka nabi kuma ba zai tura ka wajen wani karban hadisi ba sai wanda ya amince da shi ya nuna hadisin ya inganta kenan shine amsan da malami suka bada sannan al-imam al-hafiz a cikin fatahul bari yace wannan sanadi ne jayyid sanadi ne hasan da dukkanin sauran malamai su ba sun ce wannan hadisi ne hasan babu wudu'i min ad-dami babun da zai magana akan hukuncin alwala min ad-dami daga jini ma'ana hal yakunu wudu'u min khuruji ad-dami idan jini ya fita a jikinka sai ka saki alwala kai alwala sai ka ji ciwo sai jini ya fita ya matsayin alwalan take sa'ilan kana al-ghawri sa'il wajiban amla wajibi ne saki alwala daga jinin da ya gudana daga jikinka ko wanda bai gudana ba to wannan hadisin da zamu karanta zai mana bayani akan hukuncin jini kafin mu shiga hadisin jini ya kasu kashi hudu an gane ko akwai jinin mutum akwai jinin dabba haka ne ko ba haka ba to jinin mutum ya kasu kashi biyu haka jinin dabba ya kasu kashi biyu suka ce jinin dabba akwai dabban da ake ci akwai dabban da haramun ne a ci haka ne ko ba haka ba to ita dabban da ake ci ita ma kuma jinin ta zai kaskashi biyu akwai jinin da yake ya lalace akwai wanda bai lalace ba fresh wannan yanzu nan ya fita kun gane ko haka shi ma mutum jinin mutum ya kaskashi biyu akwai jinin da yake fita saboda an ji ciwo ko kuma wani abu da yake kama da ciwo kama habo wanda yake fita daga hanci sannan akwai jinin da kuma yake fita daga kofofin dan adam ta gaba ko ta baya mace ne ko namiji idan mace ne al'ada ko jinin biki ko makamancin haka namiji kuma a ce yana fitsarin jini sanhiya misali to kaga kowanne ya kaskashi biyu sannan jinin mutum din kanshi kuma yakan akwai wanda jinin da ya lalace kaji ciwo har jinin ya lalace aka zo aka tsaga ko aka to menene hukuncin waɗannan jinanan gaba ɗayan su in za mu karanta wannan hadisin sai mu bada amsa game da waɗannan tambayoyi insha Allah qala haddathana abu tauba ar-rabi ibn nafi al-hanbali malamai biyar sun fitta hadisin abu tauba in banda imam tirmizi qala haddathana ibn al-mubarak shine abdullahi ibn al-mubarak al-marwazi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban imam malik an muhammad bin ishaq daga muhammad dan ishaq sahibu sira yana cikin malaman da suka fara rubuta littafi game da sira tarihi musamman sirar annabi alaihi salatu wassalam dole suna da takun saka shi da imamuna malik dukkan su yan madina ne qala haddathani sadaqatu bin yasar sadaqatu bin yasar malami hudu suka fidda hadisin shi bukhari da at-tirmidhi ba su fidda hadisin shi ba ya rage da waye da waye muslim abu daud Nasa'i ibn Majah ana aqil ibn Jabir wannan aqil ibn Jabir Abu Dawud kadai fidda hadisin shi aqil ibn Jabir sannan shi wannan hadisin da zamu karanta in banda sadaqatu dan yasar babu wanda ya karbo hadisin daga aqil ibn Jabir ina fata an gane an Jabir ibn Abdullah qala daga Jabir dan Abdullah yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya'ani abinda Jabir ke nufi in ji mai ruwaya da yace mun fita tare da annabi alaihi salatu wasalam fi ghazwati zatir riqa a yakin da ake kiran shi da yakin zatir riqa menene yakin zatir riqa sahabbai sun fita wannan yakin ana cikin wani irin yanayi sai ya kasance akwai waɗanda ko takalma ba su da shi tsaban wahalar tafiya ke zanto hanya ne waɗanda yake ga sahara ga akwai duwatsu ke zama har kafansu yana tsagewa dutse yankin mutum ko makamanci haka duk wanda ya san yanda yanayin Saudi Arabia take ba sai an gaya mishi ba to sai zanto saboda a tare zuban jini sai suke daura ko kyalle ko tsumma a duk inda ya tsage a daura wurin saboda kan jini ya ci gaba da zuba ce ake kiran yakin da gazotu zatar riqa wato yakin ma'abociyar daura tsumma ko kyallaye me jami'in tsumma da Hausa tsummo kara ko ragga kenan ko alajanka ragogi to shi kuma kyalle fa zai je shi kyallaye ko to shine zatar riqa jami'in ar-riqa to sai aka sa wannan yakin sunan wannan yanayin wajen tafiya da aka yi to yau shakai wannan yakin idan kana duba littafin sira sai a ce maka an yi yakin ne a shekara ta 4 bayan hijira an gane ko to idan malaman sira suka ce shekara ta 4 bayan hijira duk da majority malaman sira abinda suke faɗa kenan amma maganan zaka sa mata alamar tambaya kace akwai kuskure cikin maganan saboda me saboda an ce Abu Hurairah ya hadice wannan yakin to shi kuma bai musulunta ba sai a shekaran Khaibar shekara ta 6 bayan hijira ina fata an gane to shine suka ce malaman ta hakiki kenan suka ce zatur riqa an yi shi ne bayan Khaibara tunda akwai waɗanda aka cewa sun halarci yakin su ko sun musulunta ne shekaran da Abu Hurairah musulunta shekara ta 6 bayan hijira fa asaba rajulun imra'ata rajulin min al-mushrikina to da aka tafi wajen wannan yakin zatur riqa fa asaba rajulun sai wani daga cikin sahabbai sai ya kashe imra'ata rajulin min al-mushrikina matar wani mushriki kalman asaba din nan kisa ne ina fata an gane to anan sai malami suka ce annabi ya hana kashe mata a yaki da yara kanana da kuma me da tsofaffi da kuma abin nan a babai ba malamin coci fada da fada wanda yake ibada cikin coci haramun ne ka shiga cikin coci ka kashe shi wato daga nan zaka samu musulunci yayi nan ne munina galibin abubuwan musan zuciya ne yaki ne fa na jihadi wanda musulunci ya yarda da shi annabi ya ce kar a kashe yara kanana kar a kashe mata kar a kashe tsofaffi kai hatta fada limamin coci ma kar a kashe shi yanzu haka ake yi ina fata kun gane ka san musulunci addini ne na tsari ba a yarda ka kashe mace ba ko fada ko tsoho sai in ya dauko makami zai kashe ka to sai suka ce to duk yadda aka yi wannan matar makami ta dauko za ta kashe wannan sahabi ya kashe ta amsan farko da suka bada kenan na biyu suka ce ko kuma tunda mata suna ana tafiya da su yaki suna taimakawa marasa lafiya da kuma dafa abinci ko wani abu yayi harbi ne ba Mr. Geje ya same ta ba da niyyar zai kashe ta ba ɗaya daga cikin biyun nan ɗaya ya faru ko ta dau makami ya kashe ta ko yayi harbi akan kuskure wannan abin nan kibiyan ya same ta ina fata an gane to da haka ya faru fa halafa sai shi wannan mushrikin ya rantsuwa yace ya rantsa da Lata da Uzza misali dan ba da Allah ya rantsa ba ya rantsa Allah antahiya yace bazan dakatar da wannan yakin ba za a ci gaba da gwabzawa shi dai ba zai hakura ba hatta uhariqa daman har sai na zubar da jini fi ashabi Muhammadin cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam cha dole sai na kashe wani sahabi ne ma tunda dai an kashe min mata kun fanci wannan abin da ke bi ma'ana sai ya dau fansa kenan yace ko an gama yakin shi kan a wajen shi yakin bai kare ba sai ya dau fansa fa kharaja sai mutumin ya fita yadau atharan nabiyyi alaihi salatu wassalam yana bin wurin da annabi yake takawa shi da sahabbai yana bin ainihin gurbin su alamun inda suka tafiya an gama yakin sun kama hanya za su koma Madina to shine shi sai bi su idan an ce asarahu shine ka bi wurin da shi ma ya bi ina fata an gane kana amfani da wurin da ya taka ko wurin da motar shi ta ko tayar mota ko tayar mashin ko sawun doki ko raƙumi ko wani abu asar ya dinga bin wannan asar din فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا sai annabi sauka wani masauki dama idan ana tafiya a ɗabi'a ta annabi idan dare sai ya ce to a tsaya a kwana in an yi sallah su ba a ci gaba da tafiya ina fata an gane to annabi sai aka sauka a wani ruhu bi ma'ana an zo inda za a yada zango kenan a tsaya a yi sallah a huta a yi bacci washe gari a yi sammuku amma ko kafin sallah asuba wani lokaci ma sai yi sallah asuba annabi kan hana tafiya cikin dare saboda me saboda rashin tsaro ina fata babu amnu kila a iya kai muku hari ko wani abu makamancin haka a irin wannan ne aka tsaya a wani wuri aka za a kwana sai annabi ce sayyidina bilal sayyidina bilal ka zauna kai gadi ka tashe mu sallan asuba yace to yaji to kaga an yi tafiya an gaji an sa shi gadi sai dan jingina haka a jikin wani abu me zai faru sai bacci ya dauke shi shi kanshi mai gadin bai farka ba sai da annabi ta da shi a lokacin da aka farka kuma rana ta fito annabi ma zafin rana ya ji a fiskan shi ya farka akwai gajiya alaji tafiyan kafa ga yaki ga kishirwa ga yunwa alaihi salatu wassalam ka san aljannan da gaske suka neme ta ina fata an gane ka tuna masu tafiya aikin hajji da shekara 60-70 baya ai shekaru ba a je ba yanzu kai kana jirgi ga AC ana baka abinci da ruwa kana ta muzurai kamar da aka ce ba a kyauta ba ka zagi Saudiya ka zagi kowa da kowa sayyidina Bilal annabi ce kai da aka baka gadi yace ai wanda ya dauke ranka shi ya dauke raina annabi ce masa ai na ga lokacin da shedan ya zo ya zauna yana ta lallaban ka sai da kai bacci annabi ce yana kallo ce shedan ne zai saka bacci shi yasa annabi ce mu tashi mu bar wannan wurin mu kara gaba mu je mu yi sallah su ba dan wurin na akwai shedan an gane ko to shine sai aka yi irin wannan da aka sauka faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mar rajulun yaklamuna wani mutum ne zai gadi mu nan tambaya yi wani lokaci yakan bada umarni wani da wani ko za ku yi gadi nan sai ya ce mar rajulun yaklamuna wa zai volunteer ya ce shi zai gadi yana tambaya yaklau shi ne tsaro wal man yaklaukum bil layli wan nahari min ar rahman ko haka ne ayan ku aramma suratul ra'd to sai ya ce wa zai gadi mu fantadaba rajulun min al muhajirina wa rajulun min al ansari fantadaba in an ce fantadaba al intidab shine in an ce nadabahu shine ai ya kira shi zuwa ga wani abu fantadaba sai ya amsa ina fata an gane to fantadaba rajulun min al muhajirina sai wani mutum daga cikin muhajirun sahabban makka kenan sai ya amsa ya ce ni zan wa rajulun min al ansari da wani mutum daga cikin sahabban madina shi ma ya ce ni ma zan dama mutum biyu ake nema to wanda ya amsa daga cikin mutanen madina mutanen makka shine ammar ibn yasir ina fata an gane imam al baihaqi ya kawo sunan shi a cikin dalailun nubuwa ammar ibn yasir sai ya tashi ya ce gani ne ya daga hannu ammar ibn yasir babban sahabi ne da baban shi yasir da babarsa mahaifiyarsa kenan sumayya sune farkon shahidai a musulunci su aka fara kashewa a tarihin musulunci tun farko musulman ba su fi su 10 ko su 20 ba mallan kana dauka hankalin mu afwan kun gane ko ka'ida shine ya samu iyaye su samu daraja saboda wannan abu yan ce waye farkon shahidi a ce baban shi wace ce farkon shahidi ya babarsa to shi ma kanshi kuma kashe shi akai a lokacin lokacin sayyidina Ali da Muawiya dalili shi Ammar malamai suke cewa sayyidina Ali shike da gaskiya akan wannan fada saboda a lokacin da ake gina masallacin Madina da annabi hijira kusan abin da ya fara shi ne gina masallaci to sai shi Ammar yana ta aiki tukur ya dauko wannan ya dauko itace da aiki annabi sai kalle shi girgiza kai irin ya bashi tausayi sai ce taqtuluhu ta'ifatun baghiya ce wasu jama'a ne azzalumi za su kashe shi ina fata an gane kuma abin da ya faru kenan a lokacin da kicin yana bangaren sayyidina Ali wannan mai littafin Abu Dawud daga cikin kakannin shi akwai kakan shi Imran Al-Azdi shi ma a wannan aka kashe shi shi ma na bangaren Sayyidina Ali kun fahimci wannan abin da kyau a takaicen takaitawa shine Ammar ibn Yasir ya tashi yace gani nan warajilun min al-ansari shi ko sunan shi Abbad ibn Bishr faqala sai annabi yace da su kuna bi fammi shi'bi ku je ku kasance ko ku tsaya a ainihin in an ci al-shi'b shine hannun da ke tsakanin dutse da dutse idan kana tafiya daga goci zaka je jos zaka irin wadannan duwatsu kamar tsaga dutse a hanya an gane ko tama ba hanya mai fadi irin na mota ba yawa bali kenan ba to sai annabi ya ce to ku je wurin ku tsaya ya zama kuna duba mana su waye za su zo abokan adawa kenan aikin da annabi ba su kenan al-shi'b shine ainihin hanyar da ke tsakanin duwatsu ash-sha'ab da fataha shine jama'a ina fata an gane kaga larabci kenan ko kala sai ce falam ma kharaja ar-rajulani a lokacin da su mutanen guda biyu suka fita da Ammar ibn Yasir da Abbad ibn Bishr ila fammi shi'bi zuwa ga ainihin bakin wannan hanyar dake tsakanin duwatsu ittaja'al muhajiriyu shi Ammar ibn Yasir al-muhajir kenan sai ya kwanta yi bacci suka ce su raba aikin kai ka kwanta kai bacci na awa biyu ne ina gadi sai in tada kai ka karbe ni nima na kwanta abinda suke yi kenan kaga su saukaka wa kansu aikin ko wa qamal ansari yusalli shi kuma wannan ba ansarin Abbad ibn Bishr sai fara sallah su sahabbai ba su asaran lokaci kun gane ko ba zai zauna ya ta kalle kalle ba ko yana zikiri ko karatun qur'ani ko yayin sallah kisa wani daga cikin sahabbai ce idan muna zaune a majalisin annabi alaihi salatu wassalam sai mu ga bakin shi yana motsi yace da na kai kunne na kusa da shi sai na jina istighfari ina ta istighfari idan yana magana sai magana in baya magana kuma sai zikiri wannan ko bai hana ai wasa da dariya da shi alaihi salatu wassalam kar ka shigo cikin mutane ka bata rai ka ce kana zikiri yawa ba shi nace ba wa atar rajulu to kusan na ga mu kullum mutun ya biyo su to an zo an kwanta ana bacci an sa masu gadi guda biyu da Ammar ibn Yasir shi ya kwanta bacci Abbad ibn Bishr kuma yana tsaro wa atar rajulu sai wannan mutum ya taho falamma ra'a shakhsahu a lokacin da ya hango wannan mutum shine shakhsahu ina fata an gane yan ce shakhsin mutum ana nufin alamar mutum daga nesa da daddare ka hango alamun mutum ne a can gurin kaga ko duhun shi ko wani abu arafa annahu rabi'atun lil qaumi sai gane cewa wannan rabi'a ne na mutane menene rabi'a rabi'a shine mai gadi yan ce rabi'a jami'in shi rabaya ta amma mai gadin da yake hawa sama idan ka je kaman barikin sojoji an za ka an yi wani abu kamar irin tawa na airport sai ka hango can a sama da bindiga to na shi ake cewa rabi'a da larabci mai gadi ne amma wani irin mai gadi ba normal mai gadi ba al-haris shine kawai kowane irin mai gadi amma an ce rabi'a wanda ke hawa sama yana hangowa ke tahowa to shine shi wannan mutumin da aka kashe matarsa da ya biyo su da ya zo da ya ga alamu ga mutum a tsaye yana sallah shine falam lamma ra'a shakhsahu arafa sai ya gane cewa annahu rabi'atul lil qaumi lalle wannan mai gadin mutane ne an sa shi tsaro ne faramahu bi sahmi sai ya ji ainihin kibiya sai ya harbe shi da ita daga nesa shi kuma yana sallah fa waga'ahu fihi sai ta same shi kamar ya ajiye ta fihi a cikin jikin mutumin fa naza'ahu shi wannan abbat sai fisge wannan kibiyar sai wurgai ci gaba da sallar shi kaji maza ko asalin maza ba mata ba kenan jami'an tsaro ba jami'an tsaro ba hatta ramahu bi thalathati asqumin sai da masa harbi hasau da kibiya idan ya harbe shi idan ta cike shi sai ja sai wurgar sai ci gaba da sallah sai da aka yaka hasau to da aka masa na uku ta riga ta shige shi sun maraka sai ruku yayin ruku'un kuma ya dago wasajada ya tafi mai sujjada to da ya sujjada da sai daga murya da kabbara saboda shi wannan yace thumma tabaha sahibuhu sai ainihin abokin nashi sai ya farka yana farkawa sai gane akwai matsala to shine ce falamma arafa annahum qad nadhiru bihi falamma arafa lokacin da shi wannan mushrikin ya gane cewa annahu su wadannan sahabban madadin annahu ma sai ya ce annahu qad nadhiru bihi sun riga sun gane shi haraba sai ya ruga a guje ya ari nakari sai ya gudu walamma ra al muhajiriyu shi wannan sahabin makkah ammar bin yasir ma bil ansari a lokacin da yaga abin da ya faru da shi wannan sahabin madina min addami ga yanda jini ke zuba kale ce subhanallahi ya dinka kalmar subhanallahi tsarkiya tabbata ga Allah yace ala an bahtani me yasa ba za ka farkar da ni ba me yasa ba za ka tashe ni ba awwala marama ina daliban larabci yace awwala marama madadin awwalu marama me bambancin su wallan garwa in aka ce awwala marama suka ce yanda zaka fassara jumla shi wannan awwalan zarfu zaman ne shi kuma zarfu ko lokaci mansubun ne an gane ko fataha ake mishi ma din kuma masdariya ce ma ce masdariya sai zama awwala marama ai hina ramihil awwal a lokacin da ya harbi farko yanda jumlan take kenan in baka san nahwu ba ba yanda zaka iya gane abubuwa ke yasa wani ya same mu yana so ya zama malamin hadisi nace ka iya larabci a nace haraba da ai kaida ne qur'anin arabiyyan ne kuma hadisin ke fassara qur'ani to sai yace ala an bahtani awwala marama me yasa baka tada ni batun lokacin da maka harbi na farko ba ku ji amsan da ya bashi kana sai yace kuntu fi suratin aqra'uha na kasance ina karanta wata sura ne falaku shi ban afaha bana so na yanke wannan sura saboda dadin suran da nake ji bana so na dakatar da karatun da nake shi yasa gonda a cigaba da harbi har sai na karisa wannan sura kaji masu imani ko imamu al-bayhaqi cikin dalailun nubuwa yace suratul kahf ce yace suratul kahf yake karantawa saboda dadin suran ya kasa yankewa ya cigaba da sallar shi yana karatu har sai da aka masa harbi sau an fanci wannan abin da kyau shi yasa wani ya same ni yace malam tafsirin ramadan a sake suratul kahf nace kai sai mai ta kahf duk shekara ala ayi halin wannan shine karshen kissan ya riga ya gudu ko ba a kama shi ba an gane ko aka dauki wannan aka je aka masa jinya bai dai kashe shi ba to anan dalilin da yasa Abu Dawud ya kawo wannan kissan shine an harbe shi ai jini yana zuba kuma ya ci gaba da sallah kun fanci wannan abin da kyau to sai suka ce na farko fitan jini baya kare alwala idan kai alwala ka yanke ko kai tuntube ko kai menene jini ya zuba ko aka fasa maka ya Allah kiyaye ko hankalin kai fita jini ya zuba duk abin da ya same ka zuban jini bai cika abin da ke bata alwala in dai na jin ciwo ne kai ko da hako ne ko hako ne ma bai bata alwala kun fanci wannan abin da kyau wannan shine hukuncin farko abu na biyu babu jinin da ke bata alwala sai jinin da ke fita daga gaba ko baya abu na uku shin jini na tasa ne ko ba na tasa ba wanda da shi zamu rufe to sai malami suka ce kamar inda na kasa duk dabban da cinta haramun ne jinin ta na tasa ne wannan ba a ma bata lokaci kan bayani da kare da alade da jaki da duk abin da haramun ne a ci to jinin shi ma na tasa ne hukuncin shi hukuncin naman ne dabban da ake cinta yaya matsayin jinin ta malami suka yi sabani wasu daga cikin malami suka ce jini gaba ɗayan shi najasa ne wasu malami suka ce a'a idan dan kadan ne ba najasa bane ba idan ya kasance bai fi girman kwandala ba girman dirhami wanda shine abin da ke cikin littafin iziya ina fata an gane sai wasu malami suka ce ai shi najasa da kadan da bai yawa dinde ne ya za ku ce kadan ba najasa bane kadan kuma kun gane ko shine wasu malamai suka ce duk dabban da cinta halal ne jininta ma ba najasa bane ba wannan shine ra'ayin sa Ibn Taymiyyah dalilin su shine suka ce Abdullah ibn Mas'ud Amina ranan sallah yayi ta yanka dabbobin mutane jikin shi ya baci da jini an zo za a yi sallah kuma ya shiga sahu babu sahabin da ce kai jini najasa ne ka je ka cire kayan nan ina fata an gane suka ce aikin sahabbai ya nuna cewa jini ba najasa bane ba kun gane wannan abin da kyau sannan suka ce kuma jinin dan adam duk jinin da ke fita daga gaba ko baya wannan najasa ne mutlak babu sabani akai idan kana fitsarin jini to ka sani najasa ne in ya taba kaya haramun ne ke sallah da shi sai an wanke haka jinin al'ada jinin biki shi ma najasa ne amma jini na jin ciwo suka ce ba najasa bane menene hujjar ku suka ce waɗannan hadisan sahabbai suna jin ciwo jini ya zuba ko suna sallah ba a samu hadisi guda daya da annabi ya ce kar ku dinga sallah wajen yaki idan jini ya taba kayan ku ba abu nabi sayyidina umar an khattab a lokacin da aka caccaka masa wuka yana jin sallah jini ya zuba kuma yayi sallah da wannan kayan suka ce sayyidina umar ba zai yi sallah da najasa ba in ya san najasa ne ko sahabbai da ba za su bar shi ba ko da baya cikin hankalin shi ne ana iya halin wannan shine a zance matsakaici jinin dabban da yake ba a cinta najasa ne dabban da ake ci ba najasa bane ba ina fata an gane kaga mahota sun huta kenan ko yawa amma ala ayyi halin idan ka ji wasu ƴan malikiya sun ce najasa ne mu muna magana rajihin kauli aikin sahabbai ya nuna akasin haka jinin da yake najasa ne na dan adam shine jinin da ke fita daga al'auran dan adam amma jinin jin ciwo zance mafi inganci ba najasa bane ba menene dalili waɗannan hadisan kamar yadda mu karanta wallahu ta'ala ala wa alam na'am to ina zuwa jini wanda yake ya lalace ya zama yana wari shi ma najasa ne jazakallahu khairan duk jinin da yake addamul masfu jinin da ya zama ya lalace malami suka ce shi ma najasa ne sabon jini ake nufi wanda yake shine wanda yake ba najasa ba wallahu ta'ala a'la wa alam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na malami ne magana mai kike tambaya